أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imam al-Barbahari, littafi mai suna Sharhus Sunna, inda a sati da ya gabata muka tsaya a faɗar malam inda yake cewa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la yahillu أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ما لجيت فأيك تواه ولا يحل ان تكتم النصيحه احدا من المسلمين بي حالتا بي داچوا كبوي نصيحه قدن قوانك مسلمي برهم وفاجرهم نكركن سو دنا بنزس في امر من امور الدين اتقن من الامر نا الامر الدين kenan duk abin da zai taso na addini kada ka ce mutum ya sani ko mutane sun sani ba sai ka gaya musu ba, to wannan ba dabara ba ce. Yana da kyau ka sanar da kowa, tunatarwa ce fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun. Sai ke cewa na kirkin su da na banzan su, faman katama faqad ghashal muslimin, duk wanda ya koyi nasiha hakika ya hayanci musulmi. Wa man ghashal muslimin faqad ghashad din, kuma dukkan wanda ya hayanci musulmai hakika ya hayanci addini baki daya. Yake cewa wa man ghashad din faqad khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin, kuma dukkan wanda ya hayanci addini to hakika wannan ya hayanci Allah da manzan shi da kuma mummuni baki daya. To anan wadin malam da yake cewa wala yahillu an taktuma an-nasihata ahadan min al-muslimina barrahum wa fajirahum, fadan malam anan cewa bai dacewa ka boye nasiha ga wani musulmi barrahum wa fajirahum na kirkin su da na banzan su. To ita nasiha ɗan uwa musulmi tana da ma'anoni daban-daban. Nasiha tana da ma'anoni daban-daban, daga cikin ma'anoninta shine kama dan uwanka jan hankali, daga cikin ma'anoninta kai kanka ka tsarkaka ka zama nasihan bima'ana khalisan minan nifaq, ka kasance tsarkakakke daga munafunci. Wa khalisan minal ghish, ka kasance tsarkakakke daga al-gushu. Wa khalisan min al-khadi'a, ka kasance tsarkakakke daga cuta. Yakunu zahiruhu wa batinuhu, zahiruhu wa batinuhu sawa'an fi sirri, ka kasance abin da yake bayyane ga mutane da abin da yake boye naka ga baki ɗaya kasance duka abu ɗaya ne. Wannan shine zama nasihan kamar yadda malam ya bayani. Haka nan na haka nan daga cikin ma'anarta shine kama dan uwanka nasiha ka ja hankalin shi. To akwai hadisi ya inganta, hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addinun nasiha. Na'am. Yace addini dukan shi ce nasiha ne. Sai sahabbai suke tambaya, tunda su uku yana maimaitawa, yace addinun nasiha, addinun nasiha. Sahabbai suka ce kulna liman ya rasulullah, sai muka ce gawa ya ma'aikin Allah, sai ce lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin, yace wa ummatihi. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ga Allah, ga littafin Allah, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga shugabanni na musulmi, da kuma sauran gamagarin mutane. To anan ma'anar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lillahi tana nihim qauluhu an-nasihatu lillah, shine ya kasance ka kyautata imaninka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fara ce nabi ya kasance aikin ka babu shirka ko babba ko karama, aikin ka tsakaninka da Allah kake yin shi, Allah kake nema baka lada, aikin ka baka gama kowa da shi ba, babu tsahi, babu shirka, babu zuwa wajen boka, babu tsubbu, babu diba, kawai aiki kake sak na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakanan kuma akwai tarkul ilhad fi sifatihi, da barin ketare iyaka ga siffofi na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ce yana da siffa kaza, to abinda ake bukata gare ka ka tabbatar mai da wannan siffa ta wuce. Ba a bukata sai ka dinga kokonto ka sanya ya siffa Allah take. Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Haka nan ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani abu na nakasu. Bayi su ne masu nakasu, Allah subhanahu wa ta'ala bai da nakasu ko kada. Ina fata an gane. والقيام بطاعته واجتناب معصيته, كما كتاشي سألين دكا كنان كزما ناصحا زما سرككي كألا شيني كسنتي كاسي سألين دكا أكم بوتشي باب شركة كنا قرينين أبن ديساكا كنا هنواء دنهانكا وانا شيني كزما ناصحا لله سبحانه وتعالى يا كسنتي كنا سو سبود الله كنا سمت سبود الله. Ya kasance in zaka ki mutum zaka ki shi ne saboda Allah, zaka so mutum saboda ya bi Allah, zaka ki mutum saboda ya ki Allah. Ya kasance duk ba fitakka komai saboda Allah take. To wannan shine ka zama, wannan shine ake cewa an-nasihatu lillahi, shine ka zama tsarkakekke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kasance ka maida al'amuranka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan sai yake cewa wali rasulihi, hallau ga manzon shi. Wali rasulihi, ya kasance ka zama tsarkakekke wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zama tsarkakekke wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zama tsayayye wajen bin abin da ya umarni da shi, wajen hanuwa inda ya hana. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, man da suke kokarin saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai hankali cewa fitna tana iya samun su, kuma azaba mai raɗi zai ta samu su. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu, idan kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ku shi. Haka ne yake cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ya rasulullah ka gaya musu in kuna son Allah to sai kun bi ni, to kana Allah zai so ku. Shine wanda bin shi, da bin shi ne ake samun soyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah zai shela ya kira Jibril ya ce ya kai Jibril ka sanar da kowa cewa wani wani ina san shi. Jibril ya kira ya ce duka mutanen wanda suke sama, mala'ikai da mutanen da suke sama, a gaya musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son wani, su ma kuma daga nan sai Allah ya sabko soyayyarka a zakatan mutane a nan duniya to wannan bakka samun wannan matsayin sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah sai ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an koya ma sahabbai yadda ake girmama shi wani yazo wanda ba musulmi ba yazo majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma sai yake cewa ya ga shugaban da bai taba ganin shugaban da ake girmamawa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai zaka same su idan suna zamna a gaban shi ka anna ala ru'usihim tuyur ka ce a saman kawunan su tsuntsaye ne suka sabka suna tsoron wannan tsuntsayen in sun motsa su tashi ba a motsi shiru ake yi shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi hayda ka kira su ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi ya bunduka imani kada ku ringa shiga gaban Allah da manzon shi haka nan aka sake ce musu ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ya bunduka imani kada ku ringa daukaka sautinku akan sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wazala sallallahu alaihi wasallam yi mishi izgiri hutane daga addini kwata-kwata yi mishi munawunci hutane daga addini kwata-kwata wazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ba dayan ku ba zai yi imani ba har sai ya yi sona akan iyan shi akan iyayen shi akan mutanen duniya baki daya a lokacin da ya daukaka soyayya ta a saman soyayyar kowa to a lokacin nan ya tabbata cewa shi masoyina ne a lokacin nan ya tabbata kuma cewa shi din mai imani ne Umar bin Khattab ya tara na yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nahi sanka akan komai a duniya illa kaina sai yake har yanzu da saura ya kai Umar da ya dawo sai yake to ya rasulullah hakkaran kaina nahi sanka akan kaina sai yace ni al'ana al'ana ya Umar sai yanzu ka iso ya kai Umar to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an-nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam shine ka zama tsaratakkake wajen bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen san shi wajen girmama shi wajen kare mutuncin shi kare mutuncin shi a lokacin da yake rayuwa tare da sahabbai sun yarda su ba da jininsu domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu wannan ya faru a wajen yaki daban-daban an jeho mashi wanda daga cikin sahabbai ya zo ya yi tsaye a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam mashin ya same shi shi ya mutu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu haka suka yi tsaye tsayin daka suka kare manzo sallallahu alaihi wasallam da ransu da dukiyarsu da dukkan abin da suka yi kare suka bayar suka ce su sun yarda sun amince sun ji sun gani suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muhajirai suka samu daukaka da daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda sun bar komun su sun bar ɗan uwan su sun bar iyayen su sun bar ɗiyan su sun bar gidajen su sun bar dukiyar su sun bar duk abin da gare su na kasuwanci sun dangana sun yada sun biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har garin Madina domin su taya shi yaƙi wannan addini na musulunci wannan kokarin da suka yi shi yasa suka shiga gaban kowa والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الله سبحانه وتعالى yake zana su yace wa'inda suka yi rigayi rigayi na horko horko min almuhajirin daga cikin muhajirai wal ansar da kuma mutanen garin Madina lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu kaga wannan me yake nuna maka kasancewar soyayya suce mai ƙarfi da kuma ba manzo sallallahu alaihi wasallam haƙƙin shi da suka yi domin wannan addini ya ci nasara haka suma ansa walladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi wannan su ne masu soyayya ta gaskiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam yanda suka ba da komai nasu suka dangana domin kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam li usulut talaqa yake cewa Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakkin shi ga al'umma baki daya abin da yake tabbatar da imaninka da shi abubuwa ne guda huɗu ta'atuhu fi ma amara kayi mishi da'a a dukkan umarnin da ya baka wajtinabu ma naha anhu wa zajara ka kiyaye duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsoratar to kai ma ka kiyaye shi wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi dukkan labarin da aka ce ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shine ya kawo wannan labarin to a lokacin nan babu kai babu wata dabara bi za ta yi kuma yarda za ta kuma da gaske za ka yarda babu shakka ko da kwallonka ba ta dauka ba haka za ka dauke shi haji wannan shi ne gaske imani daga an ce ma kaza ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gano baka gano ba hankalinka ya hankalto bai hankalto ba ka tsinkayo baka tsinkayo ba duk bincikenka baka binciko ba kawai in aka ce ma annabi ya faɗa ka ce sam'an wa ta'an labbaika ya rasulullah mun ji mun gani mun bi ya rasulullah mun amsa babu zancen ka rinka shakka akai shakkarka fita daga musulunci kawai abin da za ka tabbatar shi ne shin ya tabbata annabin ya faɗa eh ya tabbata shi kenan magana ta kare saboda me kake zakka nema ka tabbatar saboda an samu wasu wanda sun jujjuya addinin musulunci bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun zo da wasu abubuwa na banza sun sa a cikin addini an samu wanda shi kadai ya zamna ya kera ma manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya hadisi dubu akwai wanda ya dubu shidda ma akwai wanda ya dubu uku akwai wanda haka kowa ya yi bakin gwargwadon shi wasu wanda kawai haka nan saboda su samu wani abu na duniya wajen su birge wani kona makamancin haka to yin hakan sai Allah ya bubbugo a cikin wannan al'umma wasu al'umma malamai suka yi tsaye a kan taji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun ware na kirki sun ware na banza to alhamdulillah sun yi wannan kokari kuma sun ware mana sun tabbatar mana su a cikin littattafai alhamdulillah malamai suna ci gaba da ƙara daidaita abubuwa kullum addininmu ƙara tahiya yake Allah ya yi alƙawarin cewa zai kare addinin shi kuma zai ba musulmai nasara a kodayaushe idan haka kullum cin nasara ake akan dukkan wanda zai kawo wani abu na banza ya sa a cikin addini cin nasara ake a watsar da abin da ya kawo a tabbatar da wanda ya tabbata shi yasa su Imam al-Bukhari suka yi littattafai suka tabbatar da dukkan abin da ya inganta ne suka sa a cikin wannan littafin nasu Imam al-Bukhari idan ya samu hadisi ya tace ya raune shi ya gyara shi ka hanyar rubuta shi a littafin shi sai ya roki Allah subhanahu wataala ya yi raka'a ya ce ya Allah in akwai wata illa a wannan hadisin akan tabbatuwa shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka bayyana mana ita sai ya yi wannan addu'a tukuna ya dauka ya rubuta a littafin shi haka ya rubuta wannan hadisin kakaf a ciki kuma ya ce ya tabbatar mafi dukkansu ingantattu ne shi yasa idan aka ce ma hadisi Bukhari ne ya rawaito shi kawai babu wani shakka cewa wannan hadisi ne mai kyau hadisi ne ya inganta to haka sauran littattafai wanda ma ba su ma kansu wannan sharadi ba an ba an tace an gyara an tabbatar da hadisin da ya tabbata kuma da shi ne muke ibada saboda wannan hadisan su ne suka koya mana ibada su suka ba mu ma labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar hadisai muka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar hadisai muka san alqur'ani mai girma ta hanyar hadisai muka san fasara ta alqur'ani mai girma wanda ta gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba dan su hadisan nan ba da babu tana za a yi mu san fasarar ta alqur'ani wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mata shi yasa a kullum duk wanda kaji yana kokarin ya ce shi bai yarda da hadisai ba sai alqur'ani kadai to wannan shedan ya ruɗe shi kuma ya kai shi ya baro shi saboda shi wannan alqur'ani mai girma hanyar da ya biyo ka same shi ita ce hanyar hadisan suka biyo ka same shi hanyar su daya sai dai mi bambanci shi wannan alqur'ani magana Allah ce shi kuma wannan hadisi fasara ce ta alqur'ani shi wanda zai so ya zamana ya ringa maka wannan magana ya ringa kawo maka ayoyin yana fasara maka shi so yake ka yarda da fasarar da ya maka ta ayi amma kuma ya hana ka ka yarda da fasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam da tashi da ta annabi wace take ai ba a gama ma ko shi ya yi fasara so yake ka fahimci cewa wai fasarar shi ita ce daidai shi ne fasarar qur'ani daidai shi wannan fasarar da ya a qur'ani take a rubuce ba qur'ani ba take to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fasara maka to shi ne hidayar ka ɗauki fasarar shi akan fasarar wani wanda ake ce ma qatu qala qatu yanzu misali sallah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aqimus salata wa aqimus salata kusai da sallah amma bai ware mana ba bai ce mana ba za kai kaza za kai kaza za kai kaza a cikin sallah mazala sallallahu alaihi wasallam sai ce to Allah da ya ce mana mu tsaye da sallah ga fasara sallah yadda take dan ka tashi ga yanda zakai raka'a kaza zakai da asuba zakai kaza da azhar zakai kaza kage to wanda yazo ce maka ai bai da hadisi ba to shi ya za a yi sallah shi yasa kullun in ka same su kan arabe yake wani ya tashi ma in aka ce waki mu salata ku tsaye da sallah shi sai ya tsaye bakin tsayo wannan bakin da sallah kenan bai gaba daga nan sai ya ce a Qur'ani an ce warka umma arraqina sai ruku'i to ruku'in yaushe a ina zaka tsora shi ai sallah ajira take sai kai sujjada zaka taso kai ruku'in ko koya ne zaka yi ruku'i to zai shiga cikin ruku'in to wanda ya raba ka da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ne ke raba ka da addini wannan bai gane bane shi dan ne rude shi kuma ya bar hanya ya tafi mazala sallallahu alaihi wasallam shi ya fasara alqur'ani kuma duk wanda yake fasara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin suratul fathi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mazala sallallahu alaihi wasallam girmama shi ake kuma kiyaye mutuncin shi ake babu wani abu wanda za a ce shine za ka yi zai mutuwa kai shine kai masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu ita a cewa kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin shi shine tsira kawai ka tsaya inda ya tsaya kai abin da ya ce ma kai duk wanda zai zo ya ce maka in ba kai kaza ba wanda babu abin a Qur'ani babu abin a hadisi ya ce ma baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zalimtar ka ne zai zalimtar ka ne zai kuma sharri ya maka saboda duk wanda ya ma kazafi da cewa kai baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa kai kin ba musulmi bane ba ya hudda ka ne daga musulunci kwata kwata duk wanda ya ce bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri duk wanda bai san annabi kafiri duk wanda ya ta umatancin annabi kafiri duk wanda bai ba a shirye yake kare annabi sallallahu alaihi wasallam ba to musuluncin shi da saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana kowa a duniya kuma shi muka yi so akan kowa a duniya kuma shi kadai Allah ya ce mu bi kuma in ya ce mu yi abu za mu yi shi insha Allah in ya ce kan mu yi abu za mu yi kokari mu hannu dan haka idan ka kawo wani abu ka ce shi ne kai zaka auna mutum kai ne kake auna ba Allah bane yake auna kai ka je kai ta awon ka mu so muke Allah ya auna mu akan san da muke ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin rishin nazari ka ce san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rana guda za ka nuna shi san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ake a same ka a duk lokacin da za ka yi wani act soyayyar manzo Allah ta bayyana a wannan abu duk abin da za ka aikata a ga san annabi ya bayyana a ciki me san annabi ya kasance kai abin da yi kai abin da kai so kake kai irin na annabi kai zan ka sa so kake ka sa irin na annabi yanda ya tsaida yanda ya tsara kai nan za ka tsaya barci za ka yi kai irin yanda annabi ya ce ai irin yanda yake barci mu'amala za ka yi da mutane kai irin mu'amala wannan da mutane ke kasance ko kai ka da ka ta yi rana ne shekara shekara ka ce rannan ne kai za ka nuna cewa kai masoyin annabi alhali kuma a rayuwar ka ta kwana 365 babu wannan soyayya abu yana ka da shi wannan aikin maza ne kuma abin da ka kawo malaman ma da suka dan ma sulhu ta suke takanyu saboda duk abin da za a ce ma akwai lada sai abin da Allah ya ce annabi ya ce shine in kai zaka samu lada malamin ma da ya ce maka takanyu ka samu lada saboda kana saboda soyayya ce ta jaka kai shi ma kaga ni kayyade ma da takanyu saboda yana tsoron ya tabbatar maka ya ce zaka samu lada yanzu ka gani zan maka rantsuwa da Allah in ce maka in ka tashi kai raka'a in ka shigo masallaci tayyatul masjid za ka samu lada saboda annabi ya ce annabi ya ce zan maka rantsuwa in ce in ka kare sallah za ka yi azkar in ce maka za ka samu lada saboda mai annabi ya ce amma wallahi duk wani aiki da za ka yi in dai baka da hadisi ka tame ni gashi nan wanda yake ce ma je kai kaza baka da aya ta ce ma je kai kaza kau kai ne ka gani ya kamata in yi to kamata ka ba ita muke bukata ba kamata ka ta tsaya tun lokacin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen arfa ya aya ta sauko mishi Allah subhanahu wa ta'ala ke ce mishi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addini na cika muku ni'ima ta haka Allah ya ce to duk abinda za a yi bayan wannan aya bayan wannan hukuncin da aka kai aka yanke aka ce an cika addini to duk wani abu da zai zo wanda bai cikin wannan addinin to ka tabbata wannan ba addini bane ba wani abu ne daban tsarin ka ne kai wanda kau kai ne ka tsara ma kanka kai kayanka in wata ne kake ka samu lada to amma ka sani da cewa ba Allah ce ba ai amma ba annabi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kare magana a hadisi na Aisha radiyallahu anha a hadisi na Bukhari yake cewa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan addini namu wanda ba mu muka ce ai to an maida mu shi kan shi a ruwaya ta Muslim sai yake cewa man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki ba mu muka ce yayi to an maida mu shi kan shi to duk abin da zaka yi na ibada kakka bari a sha haka yu ka tayi da wata magana yu ka tayi a'a ka tabbatar wai wannan ibada ta zai lada nake fata in samu wajen Allah shin annabi ya ce in yi idan aka ce ma a ai kaza ne aka shiga ma falsafa ko wani lissafi ko nazari to wannan bar shi kawai a kirki a gaya ma annabi ya ce ai magana ta kare kawai kanka Allah ya ce ai kawai kanka kuma wani da ya buɗe baki ya ce annabi ya ce ai abu alhali annabin bai ce ba to ya shirya annabi ya tabbatar a hadisi mutawatiri wanda sama da sahabi da 70 suka rawaito hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya mana ƙarya ta gangam to ya nemi zaman shi a gidan wuta duk wanda ya ce annabi ya ce kaza bai wadi ba kawai shi ne tsara kayan shi ya ce annabi ya ce to ya nemi zaman shi a tun da wuri ya yi reservation dan wuta ne shi saka babu wani abu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne ba na shekara shekara a'a abu ne na kullum kullum kenan wanda zai je yake da kalmar cewa in ba kai kaza ba in ba kai kaza ba ai ba san annabi bane ko wannan ko ku baka san annabi to wannan kazafi ne maka kuma in bai hankali ba Allah zai kama shi akan wannan saboda wanda mutum daga musulunci ne ka jefe shi da kalmar cewa baya san annabi sallallahu alaihi wasallam alhali abin da kake magana akan shi ba abu ne tabbatacce ba daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan shine an-nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace wali a'immatil muslimina wali kitabihi na'am da kuma littafin shine alqur'ani mai girma kasance tsarkakekke mabiyi na alqur'ani mai girma ko mai imani da dukkan abin da yake cikin shi da imani cewa alqur'ani mai girma sarkakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan harufan shi da kalmomin shi da dukkan abin da gaji alqur'ani kai imanin cewa lalle wannan daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma hallau kai imanin cewa babu wani abu na batanci wanda ya shiga cikin wannan alqur'anin saboda alƙawarin da Allah ya ce la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim haka ne yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani ko mu zamu kare shi dan haka alqur'ani mai girma babu ƙari babu rai yanda ya sauko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mu ma iso gare mu to mu imani da haka hakanan imani da alqur'ani mai girma shine ka dinga karanta shi ka dinga ibada da shi imani da alqur'ani mai girma shine in ka koya kai kokari ka koyar imani da alqur'ani mai girma shine kai aiki da shi imani da alqur'ani mai girma ka dinga kokarin fahimtar ma'anar shi imani da alqur'ani mai girma shine ka dinga nazari akan ayoyin da Allah yake kawowa a cikin alqur'ani mai girma da yanda ake saka su da irin labarai da kake samu a ciki da irin yanda Allah subhanahu wataala yake ba da hukunce-hukunce a cikin wannan littafi nashi mai girma kenan yana daga cikin imani da alqur'ani mai girma shine kasance kana tadabburi akan abin da yake da shi ta'alluman wa ta'aliman wa fahman wa fiqhan wa amalan bihi yace wa kadhalika min an-nasihati li kitabillahi al-iktaru min tilawatihi wa adam al-ghaflati anhu shine yawaita karanta alqur'ani mai girma kullum muna fada shi karanta alqur'ani mai girma bai kasancewa kai ka har da ce ko kana da izini kaza ka tara kaza tukwana zan karanta alqur'ani a alqur'ani ba na garda bane ba da dukkan wanda yayi kalmar shahada dukkan musulmi alqur'ani nashi fatiha kai ka iya zauna kai ta karanta zikiri ne kake babu zikirin da ya alqur'ani mai girma ka zauna ka karanta fatiha ladanu za ka samu duk harafi da lada goma gare ka kada ka rena abin wallahi ba karaman abu bane ba fatiha babu sura da take ta cikin alqur'ani mai girma shi yasa malamai suke cewa an ce mata ummul kitab uwa a cikin alqur'ani mai girma yace saboda a dabi'a ta duk wanda aka ambata da sunan uwa ita ce wanda ƴaƴanta suke buƙatar ta su koma zuwa gare ta su dan ji gumi su dan yi baci da sauransu ko to ita ma ummul kitab da kake ji ana cewa suratul fatiha ta tattara dukkan surorin alqur'ani ne a wajenta fahimtar ta mabudi ne ka samu na fahimtar alqur'ani mai girma baki daya saboda fatiha tana da wasu mu'jizozi wanda littattawai aka rubuta don fasara ta ibn al-qayyim al-jawzi wannan littafin da yake hannun irin shi guda biyu ke da kwai wanda ake cewa madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan littafin girman shi ya kai wannan littafin da yake hannun mu guda biyu shi ɗaya littafin amma dukkan shi ba abinda aka fasara sai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita kadai kawai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to ina aka fasara ma alhamdulillahi rabbil alamin wannan jumlar da kake ji wallahi ma'anoni da mu'jizojin da ke da kai a cikin ta zaka yi mamaki kai ka dauke ta abun masa kullun ka zo kai sai alhamdulillahi rabbil alamin babban abu ne kake karanta maliki yawmiddin ar-rahman ar-rahim kalmata ar-rahman kalmata ar-rahim insha Allah zan fasara wata rana maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wallahi kalmomi ne masu tsada kuma wanda ma'anarsu buɗaɗɗiya ce ta dahi idan aka tashi fasara ta don haka ba ƙaramin sura bace ba sura ce wadda sahabbai ita suke ruqiya mutum bai da lafiya kawai in suka karanta alhamdu suka mai addu'a sai gani shikenan wannan abu ne wanda an shayi mujarrabin ko shi ibnu al-qayyim al-jawziyya ya sha bayani akan fatiha ba karamar sura ba ce ita kaɗai ka iya da kyau duk da cewa bai wa a ce ita kaɗai ka iya to zama ita karantawa alqur'ani ne kake karantawa qul huwallahu ce ita karantawa qul ya ayyuhal kafirun qul azzani ita karantawa kawai zama ita karanta ta maimaitawa ita ba adadi wallahi na gane wanda baka san adadin shi ba kuma asusu ne kake yi a kiyama shine a wani shirye muke bankul hasanat kamar banki ne ka buɗe ma kanka na ayyukan alkhairi wanda in ka tashi da tiri a gobe kiyama lokacin da zaka ja abun mamaki zai waka sai ka ce yaushe na tara wannan abu sai ka ta mamaki shi kuma wannan abin da kake yi wanda lokacin ka ne lokaci zaka bata a banza amma sai kai amfani da shi ta wannan hanya kai azkar ka karanta qur'ani wallahi abin da zaka samu Allah kadai yawa shi Allah kadai sanya shi dan haka kenan alqur'ani mai girma imani da shi shine yawan karanta shi yawan karanta shi ya kasance kana da alaka mai ƙarfi da alqur'ani ya kasance zan masoyinka ya kasance kana jin daɗi kake karanta shi haka Allah zai taimaka maka inda kana zuwa wajen karatu a hankali a hankali kuma zaka ƙara fahimtar me kake karantawa sai kace wannan ayin na ji fasara tarin kana karanta kuma kana hararo ma'anai sai magan da ke rullunku wannan shine matsayinka abin da ya wajaba a kanka a matsayinka na wanda ya imani da alqur'ani mai girma
sai malam ke cewa kuma wani a immatin musulmi da kuma shugabanni na musulmai su ne shugabanni waɗanda suke shugabantarka matakan shugabanni ne na musulmi to yana da kyau ka musu da'a amma idan abun ba saban Allah bane ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani wanda Allah ya halitta a daidai lokacin da kuma za a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yau idan shugaba ce kowa shagiya to sannan ha ba zancen magana a mushi da'a idan yace ka ai sallah ba magana a mushi da'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq to idan yau umarni kan mas'al'amurra na duniya yace ai kaza to wannan kuma babu tsimi babu dabara dole bi ya zai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa aqimu Allah wa aqimu ar-rasul sai ce wa ulil amri minkum da kuma shugabanni daga cikin yace wala tanza yadan min ta'atin kada ka hudda hannunka daga mi'a ka mai mubaya ka yarda shugabanka ne to kada ka hudda hannunka ce kai baka yarda daga yau ba shugabanka bane ba wala takhruja alaihim kuma kada ka huta daga musu da'a bimana ka huta ka ce zaka yake su wala ta talammas akhta'ahum wa awratihim wa tufshi awratihim wa tufshiha bainan nas kada ka ringa bibiyar kurakuran su domin kokarin watsa wannan kurakuran ga mutane ka ringa bibiyar kurakuran wanda yake shugabancin ka he ka kakalo wani matsalar shi domin ka fito tsakanin mutane gabaki ɗaya ka ringa yadawa ka ce wani kaza ki wani kaza ki to wannan ma a zamanin da ne a lokacin da babu kofar darma ko mikro babu ka tara mutane ka zo ku zauna ka ringa gaya musu shugaba kaza shugaba kaza shugaba kaza a wannan lokacin aka yi hani na irin wannan to ina ga yanzu da in ka fito ka hura ka yi magana mutum miliyan guda na iya ganin ka kaga yanzu ne ma min babu aula ya kasance ana kiyayewa saboda shi duk lokacin da aka ce babu shugaba a cikin ƙasa to akwai matsala Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi yake cewa da ayi kwana guda babu shugaba gana a shekara 100 da shugaba azzalimi yayi zaman lafiya yau a ce babu shugaba kowa ya abin da ya ga dama ba police ba gendarme ba soja ba guard kowa sha'anin shi zai ta abin da kake so yi wa zai zama lafiya disorder in Allah ka dai san me zai aihar idan al'umma ta samu kanta irin wannan matsayi dole ya an samu shugaba wanda zai ringa tafiya da al'umma shi yasa aka hana kota daga shugabanci ka huta a ce sai an rebellion misali duka wannan haramun ne a cikin addinin musulunci yace wa minan nasihati lahum idza kana indaka ilmun wa qudra an tansahum fi ma bainaka wa bainahum tusil ilayhim an-nasiha wa tuballighuhum bil akhba'i allati tahsul minhum او من رعيتهم تبلغهم بذلك ولا تتحدث بها في المجالس وهذا من الكشف يتي اذا كان العلم كو كان ده وتا قدره اكن كان يي مسو نصيحه تو كاي kokari kai wannan nasiha tsakaninka da su ka iske shugaba tsakaninka da shi yau ba shugaba ba ko wani abokinka a tsakaninku abokai kai wani abu kaza da kaza kake yi ba daidai bane kaza kaza sai ce ma an yi saboda ni a gaban mutane kame kai tana yiwa kai kadai ka san abin sai ka zo gaban mutane ka ce kaza da kake yi ba daidai bane da niyyar ka mai nasiha kuma kai tsaye a daidai wannan lokaci ci mishi mutunci ne kake saboda tona mishi asiri ne kake to a lokacin da zai ce ma an yi kaga baka ci nasara ba a nasiharka to bare ga shugaban da yake da giyan mulki a cikin shi shugaban da yake da dukkan kowa a bayan shi yake da iko a hannun shi in yace a kama ka kama kaza in yace a ma kaza maka zai yana cikin wannan izzar da shi ka huto bainar jama'a ka gaggaya mai magana ka ce kaza 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 akan shi to ba kowane shugaba ne zai kiran kai fahimce ka ba kowane ne lazai ma kama sunan shi kai ka gaggaya mai abin da ka dama ba kowane shugaba ne zai fahimta ka amma idan kana da dama ka same shi a gida kana dama ka samu godiyarsa da shi ka same shi kuka zamana to naji an ce kaza da kaza me gaskiyar labari in ya tabbatar maka sai ka ce to wannan abu ba daidai bane ga daidan shi tsakanin ku gidan shikenan ka tashi kuma kada ka huto ba tsakanin mutane ka ce naji na gaya me kaza 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 hallo ba ta za ka yi kenan shi duk mai nasiha idan ya samu damar yin nasiha ga wani ko shugaba ko wanda ya yi shi ko da a ce shugaban na wani al'amari ne tsakanin ku saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi balaguro ko uku he kun anya da shugaba a ciki kenan kaga duk wani abu da kuka sa kanku za ku yi group ce kuke tare to ku ayyana shugaba a ciki to wannan shugaban ka ame irin wannan abu da za a mai a gaban kowa a shugaba shugaba ne shugaba shugaba ne yana da izzan wannan da giyan mulki shi dannu a kewaye shi bakka zan waka mai irin wannan tajarru antin ka shige shi kai tsaye da gadama bakka mai wannan huce mai dole sai da hikima sai da dabara shine Allah ke cewa idan za ka yi wa'azi kai wa'azi da hikima bil mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka fi hanya mai kyaukyawa domin ka nuna musu kuskurensu ka nuna musu cewa ga yanda ya kamata wannan ita ce aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a shugaba ba a zauwa a faddaha shi a walakanta shi a gaggami magana saboda ya wani kuskure in dai ba saban Allah bane ba iske shi ake akan abin da a gaya mishi gaskiya a ce ga abin da ya dace yace wa kadhalika min an-nasihati li waliyil amri al-qiyam bil amri alladhi yuwallika alayhi daga cikin nasiha ga shugaba shine kai abin da yace kai duk abin da ya dora maka da aiki to dole ka bi kana zama kana dan kasa ka cancanci kai kaza ya kira ka yace zo ka rike matsayi kaza ka kula min da wuri kaza to wannan dole kai in ka roke shi kuma ya yahe maka ya yarda ya yahe maka to shikenan amma idan yace yana bukatar ka dole ka zo ka rike to ka kai kokari ka rike wannan shine biyayya ga wannan shugaba aw ghayra dalika min umuri din wa dunya ko kuma wani abin da ya shafi addini ko kuma na duniya bi an taqum bil amr alladhi wallaka alayhi waliyul amr fi ma bainaka wa bainahu tuballighu bil khalal ko dira aiki saka kuma idan zaka kai mai rafar na aikin naka ka kai mai shi tsakanin ka da shi kada shi ma ka wuto kace ya sani mai aiki kaza ga rezultat da muka samu kaza 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 in bai dauki mataki ba lahin shi to kaji ba ni kaga wannan zaka bata masa aiki ko da na bukata yi wani aiki a sirrance to kuma ka bata aikin to duka tsari ne da musulunci ya tsara cewa mu'amalar ka da shugaba gan za ta kasance daga cikin nasiha ga shugaba shine kuma ya kasance kana mai addu'a Allah shige ta shi idan ka zo ka ce Allah tsine ma shugaba in ya kare dake cewa kuma kai ne a ciki idan da yana ma azaba kala kaza da ka tsine mushi sai limka ta bi waya shiga ciki kai ka shiga ciki amma sai ka mai addu'a ka ce Allah shirye shi sai Allah sassabta zuciyar shi idan daidaita hankalin shi sai komo daidai to ka gani alhamdulillah tunda dama ita ka'ida ta duniya wanda zaka zauna lafiya akan ta ba dole bane kowa ya zama shugaba ba dole bane kowa ya zama shugaba kamar yadda ba dole bane kowa ya zama mai kudi ba dole bane kowa ya zama malami ba dole bane kowa ya zama mai ilimi ba dole bane Allah ya yi tsara abubuwan shi kuma ya ba wanda ya ga dama annabawa ma an faddala wani akan wani to dan haka idan Allah ba wani shugabanci to ga irin mu'amala da zaka mishi in zaka mai nasiha kamar ita a boye in ya dora ma wani aiki kai idan kuma kaga yana bukatar addu'a kuma hando kamar addu'a ta shirya yace kuma an-nasihatu li ummatil muslimin ke kuma nasiha ga musulmai baki daya shine an turshidahum ila sawab wa tuhadhdhiruhum min al-akhta yace nasiha ga ummatil muslimin ga magarin mutane shine kokarin shirye da su akan hanyar da ta hidacewa a gare su wa tuhadhdhiruhum min al-akhta kuma hallo ka ja hankalinsu akan sikiyayi kurakurai a ja hankalinsu akan sikiyayi kurakurai wa an ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ka ringa umarni da aikin kirki ka ringa hani da mummuna a duk inda ka samu kanka to ka ringa umarni da aikin kirki kana hani da mummuna kada ka ce sai malam kada ka ce sai wani sai ustaz zaka ce sai kaza a kai ma an dora maka kai umarni da aikin kirki kai hani da mummuna man ra'a minkum munkaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba da sai wani da wani cai minkum daga cikin ku al'ummata man ra'a minkum munkaran dukkan wanda yake wani abinci abu mara kyau fa lughayyiruhu bi yadi da yake kokari ya hana da hannun shi
فإن لم يستطع إذن بزيئي أبا فبلسانه تويهانا دباكيش فإن لم يستطع فبقلبه إذن كون بزيئي أبا تويكي أبا أزوتيش وذلك أضعف الإيمان wannan shine karancin abin da zaka kike abin aranka amma abin da ake bukata a gare ka na farko shine ka hana da hannunka kuma kai nasiha ko kai nasiha ga bakinka shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya ko isa da sako na ko da aya guda ce yanzu ka ji hadisi annabi ya ce kaza haramun ne kaga wani zai aikata ya ce kai annabi ya hana wannan abin haramun ne a hadisi ya tabbata minene kai kai amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar kai ma kai wa'azi ana kana cikin masu wa'azi ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mumunai maza da mumunai mata ba'dhum awliya'u ba'd musakan su majibin tashashi ne saboda me suna umarni da ake kirki suna hali da mumuna al'umman manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bata yi fice ba bata zama lamba dai ba akan wasu al'ummu sai dan umarni da aikin kirki da hannu da mummuna kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne mafificiya al'umma wadda ta fito daga cikin mutane saboda sanan umarni da aikin kirki tana hannu da mummuna duk inda ka samu kanka in kaga abin da dabe da kyau kai kokari ka hana a cikin gidanka ne iyalinka suke wani abu mara kyau kai magana ka gaya musu kuma Allah ne hana ba kai bane ka hana saboda in bakka nan gaskiya su aikata abin su ce ai baba ne hana shi ko baba ya hana abin da Allah ya hana kenan ka dora su akan cewa ni abin nan ma Allah ne hana ba ni ba in banna nan ma Allah yana ganin ku in kun yi ma shi ku saba ma su fahimci wannan su gane wannan yanzu sai kasance in Allah ya taimake ka ya gani ko bakka nan ba za su aikata wannan abu ba diyanka ne kakkace karkarin gali sai ale kaga abu mara kyau gwada cewa bai da kyau wannan shine gaskiya wannan abun bai yi ba ba a kyau ba a yi ko da a ce bai yi da mallaka hankali ba tun lokacin da ake lankwasa shi shi yasa suke cewa iccitin yana danye ake lankwasa shi tun kafin ya bushe saboda in ya bushe in kace zakariya in kace zaka lankwasa shi karewa sai to wannan shine wajibi akan mu nasiha ga yan uwanmu kiran su zuwa ga hanyar kirki da kuma kokarin kiyaye su akan hanyar gaba ɗaya shine yake cewa wa an tu'allima al-jahil ka sanar da jahili wa tudhakkir al-ghafil ka tunatar da wanda ya gafala wanda ya mance ko wanda wani abu ya gafaltar da shi ko wani abu ya jashi yana kokarin aikata abin da bai da kyau to ka tunatar da shi fazakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin fazakkir in nafa'ati dhikra karinka tunatarwa tana amfani ga mu duk inda mun yake na buƙatar tunatarwa eh yahudawa da nasaru an tsine musu albarka ne saboda su idan suka ga ana aikin kirki dariya ko suke suci ana aikin banza dariya ko suke suci in sun ga ana aikin banza ba zancen sana ba kai wani lokaci aikata masu ki lu'ida alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ko ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labisa ma kanu sun kasance ba sa hana munkari kai aikatawa ma suke tur da abin da suke aikatawa inji Allah subhanahu wa ta'ala yace an tsine ma banu isra'ila wanda suka kafirce daga cikinsu ala lisani dawud wa isa ibn maryam akan halishan annabi dawud da annabi isa saboda ne kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu bissa hana munkari idan sun ga aiki na banza bissa hanawa kai aikatawa ma suke to kaga kan mu shiga cikin irin wannan tsinuwa wanda suka samu idan mun ga ana aikin da ba shi ba mu hana abu kaza ko ba daidai ba abokin gani ka ja shari dabara ake ku birak ko ka iske shi bayan asuba ko tsakar dare ta ce kawai na zo mu tattauna ne kan wani abu kaza da na ji an ce ko kaza ko abu kaza da na kai wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka mai aya in ka sani ko kuma kawai ka tabbatar mai cewa wannan abu ba daidai bane ba tsakaninku ku birak kuma kakkai da ka gaya ma wani cewa na mai nasiha a wannan tsakaninku da kun jira tabarkaninka tsakaninka da shi in Allah ya taimake ka yi shiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bi an yahdillahu rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mutun da ya shiri a hannunka yayi alheri a gare ka da a baka garki na jajayen rakuma mutun da ya shiga a hannunka yau mutumin da yake aikata ba daidai ba ka zo ka mai nasiha Allah ya taimake ka dalilin nasiharka ya fasa to ya ga alheri a gare ka a tara ma katkat kaya guda a maka kamar matsayin ta ne a wannan lokaci kenan ka ga umarni da aikin kirki hali da mummuna ba karamin aiki ba ne ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai tanada lada wanda ba shi da aji ya ce watawaddalahu min alkhairi ma tawadduhu li nafsi haka nan shi musulmi sauran musulmi wanda kake mu'amala tare da su النصيحه لعامه المسلمين شي ني كرنغا سو مس الخير كمن فيكي سو سوماتانكا منزل رحمه صلى الله عليه وسلم يكي تيوا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دينكو بزي ايماني با حس سي يا سوما دان اوان شي ابين ديكي سوما كانشي من الخير او تروايا او تروايا من الخير سي تفسر امانا تشواني دك ابين دك كيكي سوما دان اوانكا نا الخير dan da kike soma kanka na alkhairi to ka so dan uwan kai sami shi wannan wannan shine cikanka mummuni duk abin da kake kima kanka na sharri to kanka soma dan uwan kai fada a ciki wannan shine cikakken imani la ta hasadu wa la ta baghatu wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ɗan uwan juna ake so babu hasada babu kiyayya babu keta duk abin da kaga mutun ya samu Allah ya bashi kai ma an karuke shi zai baka kai ma akwai abin da kake da in wani yama irin abin da zaka ma wani na hasada ba ka ji dadi ba kai ma an maka ba irin wannan ba amma komai bane ba hewa da kai aka ma kai ma an maka kai in wani maka hasada ka ji dadi in wani yake abin da kake samu na alkhairi ka ji dadi in wani yake watan maka sharri ka ji dadi ba ka ji dadi ba to kakka ma wani shine zaman ka lafiya wannan kuma shine cikakken mu'min yace wal atfi ala al faqih da kuma lutufi ga wanda ba shi da shi kana da Allah hore maka kaga dan uwanka kana tare da shi ko kaga wani wanda ka san tabbas wannan cikin bukata yake to kai kyautar da hannunka da na dama in yayi ta hannunka na hagun bai sanya yi ta ba wannan ita za ta gadan ma inu an arshi yau ma lazilla illa zillahu ka samu mai bukata ka ba shi idan na ce mai bukata wanda kawai gashi nan mai bukata ne kuma Allah ya taimake shi ya ma kame ba wanda ya nema ya maida meter suna roko sana'a ba wanda suka maida roko sana'a suna cikin halaka ba karama ba ga sunan yan uwanmu ne kullum suna yawo suna nema wannan abin musulunci ya ki shi ba daidai ba ne ba mutum to sai ya gama ka da Allah ya gama ka da manzon Allah karasa inda zaka sashi karasa inda zaka yi da shi kawai ya tsitsire ka ya dabe bai ka kuma alhaji wannan abin in ya samu zuwa ne zai tara goma in ya samu tara zai in ka je ka bincike sai ka same shi da dari ruwan jukuna ya yi ka kudi ne su ba kusa shi kuma wannan abin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ya ce a watsa musu kasa ba ba daidai ba ne ba amma ba sa fahimta ba sa fahimta to idan ka ga mai bukata na gaske shi za ka ba shi za ka taimaka ba wasu sadakati ala muhtaji hada min nasiha kyautata ma mai bukata ya ce daga cikin nasiha ce ya ce wa kadhalika yabzulu al-mashuratu tayyiba li al-mustashara daga cikin nasiha ga a'immatul muslimin shine idan mutum ya nemi nasiha a wurinka ko shawara ka ba shi shawara wadda ko da kai ne ka nema in aka ma ita abin zai daidai babu cutarwa a ciki to kai ma ka ma mutum irin ta wa hifzul asrar liman ista'mana ka kare ma mutum sirrin kinshi duk wanda ya baka amana to ka kare ni sirrin kinshi duk wanda kaga sirrin kinshi kai kokari ka kiyaye ni wannan sirrin kin saboda rayuwa ce kowa a saman sirri yake zaune inda a ce kowa zai bayyana nashi inda a ce kowa nashi zai bayyana da kowa wani zaka je ne kowa na da sirrin kin da tsakanin shi ne da kanshi ko ko tsakanin shi ne da wani bayya bukata wani ya sani bayyana shi shi mushi zarafi ne shi yasa manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama aw fi dunya wal akhirah wa tawwa duk da sitirce musulmi to Allah zai sitirta shi idan ka sitirce aibin wani to kai ma Allah zai sitirce naka idan ka watsa aibin wani ka walakanta shi kaje ka me to nan asiri to kai ma ka shirya naka jibi-jibi zai to wannan ba ajira Allah yake sakanta ma mutum a duk lokacin da ka zalunci saboda zalunci ne ka watsa ma mutum sirrin shi yace wa hifzul wada'i ka kiyaye ma mutum dukiyar shi يكون ناصحا من جميع الوجوه والنصيحه في البيت والشراء يكسنتي اكو كيوتتاوا ا وجن سيد سيروا ا cikin alqur'ani mai girma surori guda biyu suka fara da wailu narko kaito tashin hankali ya tabbata gawa ga mutum ga wanda yake zaluntar mutane cikin kasuwanci da kuma wanda yake zaluntar mutane cikin mutuncinsu wa'annan biyu su ne alqur'ani mai girma ya bude a sura da su sukutum da irin masu aikata irin wannan laifi yace wailul lil mutaffifin yace wailul likulli humazatin lumaza wailul lil mutaffifin su ne wanda suke harkar kasuwa ayi toge ai mike suna a zalunci mutum ami algushu to duk wanda zai yi algushu a cikin duke mutane to wailun ya tabbata akan shi da cikin wannan sura wailun lil mutaffifin haka nan duk wanda zai ringa walakanta mutum wada sarrakin mutum cin mutuncin mutum zalunta shi to shi ma ya tabbata akan shi a cikin suratul humaza wailul likulli humazatin lumaza to kaga kenan abu ne wanda ya kamata mu kiyaye ga zamantakewa da muke yace la yaghush wa la yakhda kada kai algush mi algush ai mun san algush ko tirishi tirishi a komi a zamantakewa na rayuwa man ghashana fa laysa minna jima zalla sallallahu alaihi wasallam don yake algush yace bai daga cikin mu gashi nan kawai tirishi ne tirishi ai abu ne a yili kai wasu dabaru da mun ka samu wannan ko ka samu kadi kan wani abu misali kana masu sai da nono misali a ce ka tame mai abin da ake bukata misali nonon sani ake so wanda kuma pure ake so wanda babu wani kadi ko nawa a cikin shi sai ka zo ka dauko ruwa ka kara sai zama daga litir biyu zama litir uku ka tsaya to ka ga wannan kayan algushi zumuwa mutum yana bukatar zumuwa wanda ta asali pure sai ka zo ka dafa sukari ka zuba a ciki ka saida wa mutum a matsayin zumuwa kayan algushi kuma annabi ya ce man gashana fa laysa minna to kuma kwatam kacin irin wannan a dukkan abin da kake yi na yau da gobe na kasuwanci idan ya kasance kai kwatam kacin irin wannan kama mutum ruwa-ruwa ka amshi dukiyar shi to ka shiga cikin man gashana fa laysa minna to wannan shi ne a takaice abin da ya shahi wannan hadisi na addinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wali al'ummatul muslimina wa ammatihi an-nasiha shine ka kasance tsarkakke ka kasance tabbatacce wajen bin Allah subhanahu wataala wajen kiyaye kanka daga yin shirka wajen bin umarnin da ya baka wajen hanuwa idan ya hana ka hakanan an-nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ka zama tsarkakke wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen girmama shi wajen san shi wajen kuma yi mishi biyayya da kuma hannuwa idan ya hana ka wali kitabihi ita kuma shine imani da littafin Allah alqur'ani mai girma imani da cewa sabkacce ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da harfan shi da larabcin gabaki ɗaya daga Allah ya zo haka yanda yake a wurinka haka ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala magana Allah ce sifa ce ta Allah kuma ana bukata a gare ka a matsayinka na musulmi mummuni ka karanta shi ka fahimce shi kai aiki da shi kuma ka rinka ibada da shi an-nasihatu li a'immatil muslimin shine yi musu biyayya da kuma idan sun buƙaci nasiha ka musu nasiha amma a asirce tsakaninka kai da su babu walakanci a tsakanin baina jama'a tsakaninka da shugaba idan ya dora maka wani yauni ka je ka aikata wannan yauni da ya dora maka idan ka ga shi ya saki hanya kai kokarin musha addu'a na cewa Allah shirye shi kuma da musha addu'a Allah datar da shi akan hanyar da yake tafiya da kai sai kuma nasiha ga
ammatul musulmin da kuma gama garin mutane baki daya shi kuma ka zama tsarkakekke wajen mu'amala tare da kowa ka kare mutuncin kowa ka ba kowa darajar shi ka ba kowa haƙƙin shi wanda yake kanka kuma kai kokari girmama kowa ya kasance kana da akhlaq akhlaq wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wajen zamantakewa wannan shine a takaice a jumlace wannan hadisi abinda ke karantar da mu abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله.